This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 25 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanon labarai.
Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe ƴan jarida akalla uku tare da jakkata wasu da dama a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka na kai da komo a gabas ta tsakiya don neman sake fara tattaunawa kan tsagaita wuta a yakin Gaza. Rasha ta kai hare-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai shine hari ta sama karo na 15 da ta kai a birnin Kyiv a cikin wannan watan.
To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a yi cewa yau aka yi jana'izar madugun ƴan adawa a siyasar jamhuriyar Niger Hamma Amadu.
Hamma Amadu babba ne ba na party nashi ba ba ma nan jabrin Africa na gaba dai
za kuma aji yadda Nigeria ke ci gaba da fama da karancin jiragen sama na passenger da kuma matsalolin da jiragen ke fuskanta
irin bacin rai ne muke samu hilin jirgi bai da dadi yanzu haka daga Port Harcourt ina so in je Abuja ai ta cancelin din jirgin mu
kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin dan gari akan ci gari wanda yau zai leka garin Saulawa da ke jihar Maradi a jamhuriyar Niger za kuma aji wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu sai fa a gyara zama a shakashi na farko na labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe ƴan jarida akalla uku tare da jakkata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafan yaɗa labarai ke amfani da su a garin Hasbaya dake kudancin Lebanon a cewar ma'aikatan lafiya ta Lebanon da kafafan yaɗa labaran kasar waɗanda aka kashe din dai sun hada daga Shan Niger da Muhammad Rida na kafar yaɗa labaran Al-Mayadeen dake goyen bayan Iran da kuma Wissam Kasim wanda yayi aiki da kafar Al-Manar ta kungiyar Hezbollah a cewar kafofin yaɗa labaran a cikin sanarwar da suka fadda lokuta daban-daban harin dai ya kasance rana mafi muni ga kafafan yaɗa labarai a cikin shekara ɗaya da aka kwashi ana gwabza fada tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah na kasar Lebanon nan take dai Isra'ila bata ce ofan ba game da harin wanda yawancin lokuta take musanta kai hari akan ƴan jarida da gangan Babban jami'in diplomasiyyar Amurka na kai da komo a gabas ta tsakiya akan wani sako mai sarkakiya daga shugaba Joe Biden wato na neman sake fara tattaunawa akan tsagaita wuta a Gaza da maido da kusan mutane 100 da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma tallafawa Falasɗinawa da yaki ya daidaita Aji Al-Hamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken, ya sanar da cewa Amurka za ta ba da ƙarin tallafin kuɗi dala miliyan 135 don Falasɗinawa farar hula. Ya kuma ce gwamnatin Amurka na ganin Isra'ila ta riga ta cimma burinta bayan da ta kashe shugaban ƙungiyar Hamas Yahya Sinwar a makon da ya wuce.
Now that that's been accomplished, this is a moment to work. To end this war.
Yace bayan cimma wannan burin yanzu kuma lokaci ne da za a maida hankali wajen kawo ƙarshen wannan yakin da tabbatar da cewa duk waɗanda aka yi garkuwa da su sun koma gida da kuma samar da kyakkyawar makoma ga al'ummar Gaza. Shugaban kata Muhammad bin Abdulrahman Al-Thani ya faɗa a jiya Alhamis cewa masu shiga tsakani daga ƙasarsa sun sake tattaunawa da Hamas sai dai ya bayyana rashin tabbas game da makomar yankin.
We had some meetings with them the last couple of days.
Yace mun tattauna da su a ƴan kwanakin da suka wuce. Na yi imanin cewa har yanzu babu tabbas game da hanyar samun ci gaba ko wani kwakwaran matsayi. Russia ta kai har-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai shine hari ta sama na 15 da ta kai a birnin Kiev a cikin wannan watan. Jiragen da aka harba a birnin fiye da 12 aka kakkabo a lokacin harin, wanda aka kwashi tsawon sa'o'i 4 ana yi, kamar yadda shugaban sojojin birnin Serhiy Popko ya bayyana ta kafar Telegram. Ya kara da cewa hukumomi basu samu rahoton wani ya jakkata ba, kuma tarkacen jiragen da aka kakkabo sun haddasa gobara amma daga baya an kashe ta. Ma'aikatan kamfanin dillancin labaran Reuters sun ba da rahoton jin wasu fashe-fashe da yawa da safiyar yau Juma'a. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda aka yi jana'izar babban wadugun 'yan adawa a siyasar ƙasar Hamma Amadu cikin alhini da kiran a yi koyi da halayyarsa na kishin ƙasa da neman a haɗa kai don amfanar juna da dai sauransu. Salabar ma gare ka.
Farfajiyar fadar shugaban kasar Nijar kenan da hatsin wannan Juma'a 25 ga watan Oktoba 2024, inda aka ajiye gawar Hamma Amadu domin taron da hukumomin Nijar suka shirya da nufin karrama tsohon firaministan da ya sadaukar da kansa a ayyukan ƙasa a tsawon rayuwarsa. Janar Abdurrahman Chani ne ya jagoranci wannan taron addu'o'i da bankwanan ƙarshe da ya samu halartar muƙarraban gwamnatinsa da tsofaffin shugabannin ƙasa Muhammad Usman da Salu Jibo da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa Sani Umaru da manyan jigajigai daga ɓangarorin siyasa, iyalai da dangin mamacin.
Ce partiyar mu wannan ta yi surutu al-Qazi da Shema. Ce partiyar mu wutum ta yi.
Mai jawabin bankwana na cewa ka tafi a daidai lokacin da ƙasarmu ke matukar buƙatar hazaƙarka da sanin makamar aiki da lakantar sha'anin tafiyar da lamuran mulki, wanda ka iya zama babbar gudunmuwa a gwagwarmayar neman cikakken 'yancin kan ƙasa. Sai dai kash, kiran Ubangiji baya jira. Tsohon firaminista Hamma Amadu bugo da ƙari tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa ya nemi shugabancin ƙasa a zaben 2011 da 2016, ya kuma yi yunkurin shiga fafatawar 2020, sai dai hakan bata samu ba, bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardunsa a sakamakon hukuncin da ya hau kansa a yayin shari'ar badaƙalar safarar jarirai, laifin da ya sha nanata cewa bai aikata ba. Fataccen ɗan siyasar ya rasu a wani lokacin da ake ƙoƙarin ɗora ƙasa kan wata sabuwar turbar ci gaba. Wani mataimakinsa a zamanin da suka yi lokaci a jam'iyyar MNSD da jam'iyyarsa ta Model Lumana Alhaji Salahabi na cewa rashin wannan ɗan taliki gibi ne babba.
Hamma Amadu babba ne ba na party nashi ba, ba ma na Nijar Afrika na gaba ɗaya, saboda bamu zo wani gari ko kuma ƙasa wanda mun gaji an ce ba san shi ba. Hamma ma ki aka ba an shi kuma mutane.
Bayan addu'o'i da jawabin bankwanan ƙarshe, an yi wa gawar Hamma Amadu rakiya zuwa ƙauyensa wato Yuri da ke a tazarar kilomita 34 a kudu maso gabashin Yamai, inda aka bizne shi. Rasuwar Hamma Amadu da ke matsayin tamkar wani abin bazata ta matukar girgiza jama'a, inda hatta 'yan siyasar da suka sha karawa da shi wurjan jan a fagen siyasa sun nuna alhini kan mutuwarsa, suna masu kwatanta abin a matsayin babbar asara ga ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Zai da Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter ko kuma X da Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Shugaban ƙasar Taiwan Lai Ching-ta ya faɗa a yau Juma'a cewa tsibirin ya ƙudiri aniyar kare dukkan yankinsa, yayin da China ke ci gaba da yin matsin lambar soja akan Taipei don ta amince da ikirarinta na cewa ita ke iko da tsibirin. Lai ya bayyana hakan ne a yayin ziyarar da ya kai tsibirin Jianmen da ke kusa da China don bikin cika shekaru 75 da samun nasara akan dakarun Communist a yakin Guangdong. Hakan dai na zuwa ne bayan ayyukan soja masu zafi da aka kwashe makonni biyu ana yi a mashigin Taiwan, wato hanyar ruwan da ta raba China da Taiwan, inda dakaru daga bangarorin biyu ke atisaye. Yakin ganin tau ya nuna mana cewa bai kamata a yi wasa da demokradiya da yanci ba, amma akwai bukatar haɗin gwiwar tsararraki wajen kare su, a cewar Lai. Ba tare da ambatar China ba, Lai ya hakikance kan cewa ba za su labanci wasu sojoji daga waje su canza makomar tsibirin ba. An kashe sojojin Indiya biyu da farar hula biyu masu yi masa jigilar kaya a wani harin kwantan bauna da 'yan tawaye suka yi a yankin Kashmir da ke karkashin ikon Indiya, a cewar jami'ai a yau Juma'a. 'Yan sanda sun ce 'yan tawayen sun yi feshin harsasai akan wata motar sojoji da ke dauke da jami'an soji dab da yankin da aka ware inda ba a ayyukan soja a kusa da garin Gulmarg a daren jiya Alhamis, wurin da shi ne ya raba yankin Kashmir da ake takaddama a kansa tsakanin Indiya da Pakistan, wanda dukkan bangarorin biyu ke ikirarin mallaka. An kashe sojoji biyu na Indiya da farar hula biyu da ke aiki a matsayin masu jigilar kayayyaki, yayin da wasu sojojin uku suka jikkata, a cewar 'yan sanda. Sojojin sun ce an yi musayar wutan ne na dan takaitaccen lokaci ba tare da bada karin bayani ba, sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da faruwar lamarin.
To gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin mu. Wannan karar Najeriya muka dosa, inda ake fama da karancin jiragen sama, yayin da su kuma jiragen saman ke fuskantar matsaloli masu nasaba da wahalar kula. Lamir Abakar Garika.
Hukumar gudanarwa ta filayen jiragen saman Najeriya ta ce sakamakon rauni da kamfanonin jiragen saman Najeriya ke da shi a yanzu shine kusan babban dalilin da ya haifar da dogon jiran jirgi da ma wani lokaci da ake soke tafiye-tafiye dungurungum. Jama'ar kasar da dama dai basu ji dadin halin harkokin jiragen sama ba, waɗanda suka tabarbare a yanzu, inda kwatsam bayan kariga ka biya ticket da shirin tafiye tafi sai a soke. Batun yanzu bane dai fasinjoji a kasar ta Najeriya ke kokawa kan tabarbarewar harkokin sufurin jiragen saman Najeriya, musamman ma bisa zarge-zargen da ake yi na rashin gudanar da gyare-gyare da kamfanonin jiragen sama ke yi a lokaci zuwa lokaci.
With the airlines flight EK783 landing at the airport in Lagos on Tuesday.
Gama abinda wasu fasinjoji ke fadi.
Travel to Port Harcourt to Abuja. Up to now, we have received the first and the second announcement.
Wannan tana cewa ne sunana Chinyere, tace na kwashe awoyi da dama a filin jirgin sama na kasa da kasa da ke birnin Port Harcourt da sunan zuwa Abuja babban birnin kasar, amma kuma daga bisani aka bamu hakuri so daya kuma aka kara bamu hakuri so biyu, amma kuma mun share kusan awoyi 6-7 muna jiran jirgi zuwa Abuja. Wannan abin takeici ne, ita ma wata passenger tace.
Sunana Malama Aisha. Irin bacin rai ne muke samu hilin jirgi bai da dadi. Yanzu haka daga Port Harcourt ina so in je Abuja. An yi ta cancelin din jirgin mu, sai dai a ce mana announcement wani bi sai ka ji ma an shiru an kyale kayan ta batun ka ba a ce maka kala.
Shi ma wani passenger ga abin da yake cewa.
My name is Steven Tadios. There's no way one will avoid the area of traveling on the road.
Yace harkar sufurin jiragen sama a Najeriya abin takeici ne, ya kamata hukumomi su dauki kwararran matakai domin muna kwashe awoyi da dama muna jiran jirgi. A baya dai mukan bi mota mu kwashe awoyi da dama, amma daga bisani jirgi tafiyar da bata wuce awa daya ba sai mu kwashe awoyi 6, musamman a filayen jiragen sama. Wannan abin takeici ne. A baya-bayan nan dai ma'aikatar kula da jiragen saman Najeriya ta bayyana wasu sabbin tsare-tsare da za ta fito da su waɗanda za su kawo sauki kan matsalolin jirga-jirgar sufurin jiragen saman Najeriya. Da haka kuma na tuntuɓi Captain Ado Sanusi wanda yake shine babban manajan kamfanin jirga-jirgar jiragen sama na Aero.
Gaskiya ne abin da ita hukumar sufurin jirgin sama ta faɗa, to amma ba shi kaɗai bane yake jawo soke sufurin jirgin sama da kuma jinkiri da ake samu a airport. Akwai abubuwa yanayin samaniya ya kan jawo, to amma mahimmancin abin da yake kawo jinkiri karancin jirage.
Bayan nan dai wani jirgin sama mai saukan angulu ya yi hadari a jihar Rivers a gabar ruwan Boni, inda bayanai suka nuna mutane 8 da ke cikin shi da ke aiki a kamfanin mai na NNPCL na Najeriya sun halaka. Kuma kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar Taraba na ci gaba da aikin ceto domin ganin cewa an zakulo gawakin da suka saura bayan tabbatar da mutuwar mutane 3. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku. Tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka. Barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na da dan gari akan ci gari. Shirin gidan rediyo VOA da yake zo muku a kowane mako, shirin da a cikin shi ne kukan jin tarihin garuruwa masu tasowa har ya zuwa wasu birane kamar yadda suke zama. Tare da fatan dukkanin inda kuke, al'ummar da ke bai da mu a dukkanin inda kuke ko nan ku zai ji dadin kasancewa tare da mu. Shirin na a maradi jamhuriyar Niger, inda zai leka wata karkara da ake ce ma Saulawa. Idan an ce Saulawa, wani gari ne da ke kusa da madarun faduka a cikin maradin ta jamhuriyar Niger. Domin sanin mi wannan gari na Saulawa ya kumsa, suwaye a ciki, yaya addinin su, aqidun su, da sana'o'in su da dabi'un su suke, ba tare da bata lokaci ba za mu kasance tare da mai garin garin Saulawa cikin ikon Allah. Assalamu alaikum. Sai a gabatar da kai ga masu sauraro.
To alaikum salam. Ni Musa Abdu Shabi da Bilaji Saulawa.
Malam Musa, a takaice, me tarihin wannan gari na Saulawa, a wace shekara aka kafa shi?
Zata a kalla yanzu dai aka kusan shekara kusan 200.
Shekara 200. Daga ina wannan gari ya fito?
To asalin shi dai mahalaba ne suka fara kawo shi. A nan gari. Sai saboda me sagalin kaje ana cewa Saulawa. Saulawa dalilin bin sawu ne, mahalaba suka wu suna bin sawun giwa, suna bin sawun giwa Allah ya kawo su cikin wannan gurin dumi. Sannan ta cikin gaba na madarun ba a ganin shi. Itatuwa sun kare shi. Babu, ba a ganuwa. Bai ganuwa sai dai malaban nan su kwana tashi su zo su sara su sara su kurɗa su kurɗa su kurɗa har suka zo suka dada kurɗa su ga wangauri su suka ce ab ashe wangauri sawun giwa da ta biyo nan ashe wuri take samu tana shan ruwa. To asalin shi dalilin kaje ana cewa Saulawa dalilin bin sau mahalaba ne ya bi aka same Saulawa. Wanga gari
suwaye suka kafa garin
Fulani suka kafa garin Saulawa.
Akwai mutum guda wanda za a yi ambata a matsayin jagora a wancan lokacin?
To gaskiya lokacin na yi Fulani suka fara, amma wanda suka fara bangaren bari-bari ne. Suka fara rukawa garin.
A bangaren tarihin rukawa garin kafin kai ka rike a wancan lokaci zuwa yanzu, mai gari nawa aka yi kuma dawa-dawa ke sunansu zuwa kai?
To yanzu dai ni wanda na naro mai gari biyu ni na uku.
Ba mu tarihin wa'ancan sauran.
Wancan na baya akwai
mai gari dan mage. Ya rike Saulawa.
Akwai
mai gari Audu. Ya rike Saulawa.
Ya kin sai ni.
Mai gari.
Ni dan shi ne dan mai gari Audu ne kai mai rike Saulawa kuma.
Zabi aka yi ko cikin zura'a ku ne aka dauke ka aka bada?
Wallahi zabi aka yi tunda a garin sai da ya kai shekara 3 ko 4. Ba muka ce duk wanda ke so. mu da garin mu yan bada wuce
har cikin zara'a da ma waɗanda
duka mun bada wuce to amma abin Allah shi wannan komi da komi na ga Allah a kwana a tashi a kwana a tashi sai muka ce to tunda haka nan ne akwai sekretar na baban mu tunda shi ma ya san komi na gari a bashi garin to mutane suka amince a bashi a bashi to bayan bashi daga baya sai tahi gida da ta gida uwayen shi wannan kannan magadan uwaye da kannan uwaye suka zo suka rihe mai rana suka ce sarauta mai zai shi zan mai zai
gari
anan garin saula
eh
sai ya ce shi baya aka ce zai tashi garu ya hau keken ruga da gudu ya je kai ma dan dadi ya ce dan dadi Allah baya maradi ni sarauta nan ta u ba sai jira saboda kaji aka barta shikenan wannan aka tashi aka kwana da aka kwana sai aka sake wuji sai aka ce kai mu ba mu san sarauta nan ta daga gidan mai gari Abdu
aka bayar da adik
aka ce cikin mushi akwai dan shi Aba Musa mai gari Musa a bashi mai garin nan mu shi muka ba ya ce sai na ce a saka ce sai so sai su
ne sa to mutane suke gudun sarauta
mazan gari yawa sai sarauta wani fanni abin yi ci wani fanni kuma abin gudu ci menene abin gudu kana sarauta zaka kaho zaka jin wani abubuwan da bai dace ga gare ka ba dan in ba kai ka zo kai zuciya ne sa ba kullun zaka kai tare da talaka wannan hukuma amma saboda in kana da hakuri kuma ana iya a baka shi duk abin da ya wanzu zaka hakuri da shi to shine zaka ce a fa ni sarauta
yanzu shekara nawa kana rikon saula
gaskiya da kai shekara 20 kusan da uku
ana
rikon saula
mai gari na saula Musa ne yanzu matan shi nawa ɗaya ne
gaskiya ana da mace uku ana da 15
al'umma saulawa suwa da suwa ne ne suka kunsa
al'umma saula akwai Fulani akwai Bare-bari akwai Katsanawa akwai Gobarawa akwai Zanhulawa al'umma saulawa
a cikin kalashin madarun fa take da
kai kalashin madarun wata take ta yau
ya za ka manta saulawa da sauran garuruwa dake kusa da madarun fa matsayinta da ki ba ko martabar ta
to ka san shi lokacin da martaban saulawa lalle tunda duk wani abin da ya wanzu ka ya ce a sai saulawa in proje ce a sai saulawa to ka san shi daraja waliye da Allah ya magarin saboda muna daga waliye kewayen ruwan nan dari ba daya kenan daraja waliyan nan su ne duk wani abubuwa ko da ziyara ko da me za ka yi saulawa za ka yi kawo ziyara shi ne kashi
to a bangaren yadda mutanen garin suke aikan mi suka yi
to noma kiwo sai kamun kiwo yawa akwai samu sana'o'i haka
kasuwanci
makera masu kama zuma
mutanen garin za su kai kimanin su nawa
gaskiya akalla dai nan mu samu kamar 2000 ko da 800 ko da 700
bangaren abubuwa na zamani wata karatun boko da na addini mene ne ke wakana
to kana
da lakwal
gaskiya muna da lakwal tunda akwai premier na akwai CAT akwai CVM kuma na da su
kaga makaranta ta addini wa akwai
wannan akwai makarantu
ba ma guda ba
ba guda akwai na mata akwai na maza akwai na yara sai dai ba gini bane zamani haka kullun da
ina maganar biyan haraji kullunhu mutanen garin saulawa suna biya
gaskiya alhamdulillah saulawa ba jin gurgudu ne
kana iya bugun gaba kwarai ka ce za a yin abubuwa da garin da bai biya lanhu ba ba kan shakku
da wani shakku tunda dai suna gwari sai dai an kwarori wanda ba a rasa ba
tsakanin maza da mata da yara da manya suwa suka yawa a garin saulawa
a mata sun yawa yara kanana kuma sun fi mata
ana auren juna ko su garuruwa kuke ga kuna zuwa aure
muna auren juna kuma ana ta garuruwa ana goshi
da me aka yi sanin saulawa in aka zo a matsayina na baƙo a ce zan je da wata ƴan tahiya a ce daga saulawa nake misali
kaman kihi yawa kihi na in ka zo bakin ruwa ka tada masunta sai ka sai kihi ka ce ya ce wannan halle ya ji saulawa wannan tabbas
sai a gane idan ne wannan
ya ji
saulawa
ko zumuwa
ina maganar mutanen garin saulawa sun yi wani abu musamman an samu ƴan boko a cikinsu
akwai ƴan boko na da yan boko
tun can baya koko har yanzu
tun baya ma akwai yan boko eh akwai yan boko har zuwa sai dai yanzu su yawa
sun taka wani mataki wasu sun ji birni har sun kai mai
lalle kawai nan har akwai masu koyarwa kula tunda akwai har ma wanda yaje babban mu wanda ke yadda ya rubuta littafai ma da yawa sosai gaskiya akwai
ya maganar yan siyasa suna shigowa saula suna samu wata ƙara'a mai yawa
wallahi yan siyasa inde siyasa ce da yanzu saula ya kai saboda da yanzu saula ci yake shi alhamdulillah saboda kan ki kanmu game tsinciya da tsinciya ce madaurin ci guda gaskiya
za a iya cewa alƙibla guda kuke a cikin siyasa koko kuwa ana barin shi za
a ba a ciya ba a samu amma dai ana samu kowane bakin guda guda kowane yana ana samu wanda inda fatin da yake so amma mun gaskiya alhamdulillah
mun gode jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka shirin da dan gari akan ta gari muka gabatar a garin Saulawa dake cikin Madarumfa a Maradi ta Jamhuriyar Niger tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu amma din sauran abokan aiki na Washington DC Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger ke muku fatan alheri ku tarbe mu a wani mako a cikin wani sabon shirin da dan gari akan ta gari
shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su to a gaishe ka da tawagarka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
sakonmu na farko ya fito ne daga Sama'ila Aganas Malam Fatori mazaunin Difa a jamhuriyar Niger yace waɗannan mabambantan shari'o'i da ke cin karo da juna akan zaben ƙananan hukumomi da ake shirin gudanarwa guda a Sabar a jihar Kano yana nuna cewa kotuna suna da rauni wajen yanke hukuncin gaskiya gashi babbar kotun jihar Kano ta ce batun zaben ƙananan hukumomi na nan daren biyo bayan hukuncin wata babbar kotun tarayya da ta rushe shugabancin hukumar zabe a jihar Kano sai kuma Alhaji Umar Forever Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa suka ce Allah sarki rai bakon duniya yadda gwamnatin jamhuriyar Niger ta yi bankwana da tsohon marigayi Prime Minister Hamma Ahmadu sai mu ce Allah ya ji kanshi da rahama sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makeri Madatai da Ilyas Yakubu Digawa da kuma Yakubu Mai Aski Badaraka suka ce ci gaba da nuna alhini da bakin cikin rasuwar tsohon Prime Minister Niger wato Malam Hamma Ahmadu da dimbin yan kasar ke yi yana nuni ne da yadda marigayin a lokacin da yake raye kuma yake kan ganiyarsa ya jagoranci al'ummar Niger bil haqqi da gaskiya dama dai an ce shirin duniya shine na lahira sakonmu na gaba kuma na ƙarshe da lokaci zai ba mu halin kawo muku ya fito ne daga Garba na Hali Kamba yace hakika mu dai ma'aikatan jihar Kebbi sai godiya da wannan ƙarin albashi na naira 7,500 wanda gwamnatin jihar Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya bada umarnin a biya ma'aikatan jihar ta Kebbi da fatan Allah ya sa a yi abin cikin nasara to iya sakonnin da za mu iya kawo muku kenan a daidai wannan lokaci sai a ci gaba da aiko mana sakonni a kuma ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta kaice
to a takaice wani hari da Isra'ila ta kai da safiyar yau Juma'a ya kashe ƴan jarida aƙalla uku tare da jakkata wasu da dama a lokacin da suka kwana a gidajen sauke baki da kafafen yada labarai ke amfani da su a garin Hasbaya da ke kudancin Lebanon a cewar ma'aikatar lafiya ta Lebanon da kafafen yada labaran ƙasar Babban jami'in diplomasiyyar Amurka na kai da komo a gabas ta tsakiya akan wani sako mai sarkakiya daga shugaba Joe Biden wato na neman sake fara tattaunawa kan tsagaita wuta a yakin Gaza da maido da kusan mutane 100 da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma tallafawa Falastinawa da yaki ya daidaita A jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya sanar da cewa Amurka za ta bada ƙarin tallafin kuɗi dala miliyan 135 don Falastinawa farar hula. Ya kuma ce gwamnatin Amurka na ganin Isra'ila ta riga ta cimma burinta bayan da ta kashe shugaban ƙungiyar Hamas Yahya Sinwar a makon da ya wuce. Russia ta kai hare-haren jiragen sama marasa matuki a babban birnin Ukraine a cikin dare. Wannan dai shine hari ta sama na 15 da ta kai a birnin Kiev a cikin wannan watan.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Lokacin da kuma za a bada dama a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaba da kansa. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Shona nan Dudu Mai da kuma injiniyar mu ta yanzu Tian ni Ibrahim Kalma Sigarba ke cewa sai Allah ya kai.